ya kin zama tilo cikin duhun mata kowa ke dai yake bitar kallo madina hayya na gode kin zama tilo cikin duhun mata aka fi kauye ba kamar ki yar gata Madina kina nan a zuciyata idan an hange ni za a ce gacin na Madina kin ke so Madina hai yake ce mai kauda dukkanin kunci ko an bacin rai ki sani ne kawai ci akan san ki a ce da ni mai san zuci idan kin ban zuciya gari na ci Madina bugun zuciya ba san sauci idan na yi hange na ganki samun sauki Madina ayyo kizo ki mu je mu yi wasa a dandali maza da mata na gari ka sun tsahari
Production.